الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد ان uwa masu girma ina mai kaina wasici da ku da jin tsoron Allah madaukakin sarki domin tsoron Allah madaukakin sarki wasiya ce da Allah madaukakin sarki yayi ta ga bayi waɗanda suke tun farko da kuma waɗanda suka zo ƙarshe al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yake cewa walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum haqiqa tabbas mun yi wasici ga waɗanda muka bai walittafi waɗanda suke kafin ku suka zo kafin ku wa iyyakum da kuma ku ani taqullah akan cewa ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa kada ku aikata komai face sai abinda Allah madaukakin sarki ya sa ku ya ku yan uwa musulmi lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ko kuma yace idan daren farko yazo na Ramadan a yayin da aka ce yau an ga wata da marece bayan an ga wata bayan rana ta fadi an ga wata to a wannan daren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a kama shedanu duka a daure su da kuma waɗanda suke gaggagaggan aljanu masu cutarwa duka za a daure su daga daren Ramadan na harko ya shigo sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ghulliqat abwabun nari za a rufe kofofin wuta gabaki ɗayan su ba za a bude kofa ko guda ba daga cikin kofofin wuta sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma za a bude kofofin aljanna gaba ɗayan su suko manzon Allah yace ba za a like kofofin aljanna ba ko guda ba za a like ba har sai Ramadan ya kare sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma wani mai shela zai tashi yayi shela zai ce ya baghiyal khairi aqbil ya kai mai nufata yayi aikin kirki a watan Ramadan aqbil ka gaggauto ka kusanto ka gabatar da wannan aikin me yasa domin wata ne da ya kama na ayyukan kwarai da ake so mutun yayi aikin kirki sannan kuma zai ce wa ya baghiyash sharri aqsir ya kai kuma mai nufata kai ayyukan banza ayyukan sharri a watan Ramadan to ka takaita ka rage kada kai wannan ayyuka domin watan Ramadan ba wata ne da ake aikata sabon Allah a ciki ba kamar yanda duk watanni bai kamata mutun yayi aikata sabon Allah a ciki ba amma dai saboda muhimmancin watan Ramadan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai shela zai tashi yayi shela daga cikin mala'iku yace ya kai mai nufata ka aikata aikin banza a watan Ramadan ka takaita domin watan Ramadan ba wata ne da ake wasa ba sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma Allah madaukakin sarki yana da mutane wanda yake entar da su daga wuta zuwa aljanna a kowane dare na watan Ramadan kullum sai Allah madaukakin sarki ya entar da wasu bayi wanda sun cancanci su shiga wuta Allah zai ce a hidda sunayensu daga cikin wuta a maida su aljanna ba kowane wata yake samun irin wannan ba sai watan Ramadan to wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi sai dai ƴan uwa musulmi mun ji yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata game da watan Ramadan to ya ne ne za mu yi mu fa'idantu mu yi kokari mu ribantu da wannan watan na Ramadan shine tambayar da za mu yi anan to mu sani cewa akwai wasu abubuwa da za su taimake mu wajen ganin mun ribantu wannan wata na Ramadan daga ciki abu na farko shine mutun ya hada ikhlasi da kuma neman lada yayin da zai yi aikin ibada aikin azumi ko kuma qiyamul layli ko wani abu makamancin haka duk wanda ya hada su da sunan cewa zai yi ibadan nan dan Allah kuma dan ya samu lada a wajen Allah to wannan zai taimaka mana wajen mu ribantu wannan watan na Ramadan domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu hadisai guda uku wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito su wannan hadisan guda uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa karɓa aikin da mutum zai yi Allah ya karɓi wannan ayyukan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su yana cikin wannan maganganu guda uku mafifitan ayyukan nan da farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi manzo Allah yace duk wanda ya azumci azumin watan ramadan yana mai imani da Allah kuma yana mai kwadayin lada a wajen Allah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi za a gafarta mishi duk abin da ya gabatar na zunubi kafin yayi wannan azumin duk abin da yayi a baya na zunubi amma ana magana kananan zunubai banda manya in mutun ya nisanci manyan zunubai Allah zai gafarta mishi duk wannan zunuban da yayi kankana
me yasa saboda yayi wannan azumin dan Allah kuma yayi saboda ya samu lada a wajen Allah madaukakin sarki abu nabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man qama ramadana imanan wa man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi manzo Allah ya ce duk wanda ya sallaci watan ramadan ma'ana qiyamul layli da ake yi da tahajjudi tarawih da ake asham da ake cewa da ake yi duk wanda yayi wannan sallolin imanan wa ihtisaba yana mai imani da Allah kuma yana neman lada a wajen Allah Allah manzo Allah sasa ya ce Allah zai gafarta mishi duk abin da ya gabata na zunubin shi haka na uku manzo Allah sasa ya ce wa man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda yayi tsaida yayi tsayuwar dare a daren laylatul qadri ya rayar da wannan daren na laylatul qadri da ambaton Allah da salloli da ayyukan kirki amma yayi hakan ne imanan wahtisaba yana mai imani da Allah kuma yana kwadayin lada manzo Allah ya ce shi ma za a yi ni za a gafarta mishi abin da ya gabata na zunubin shi to kaga wa'innan ayyuka guda uku dama mafi yawanci su ne ake yi a cikin Ramadan abu na farko azumi abu na biyu shine salloli abu na uku kuma shine mutun yana roko yana fafutuka ya samu daren lailatul qadr dama su ne mafi yawancin abin da mutane suke so abin da ake kwadayi a samu a Ramadan to manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam duk wanda yayi haka to Allah madaukakin sarki zai gafarta mishi ne zunubin shi da yayi kafin wannan wata na Ramadan ya zo to anan mun shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana man qama ramadan man sama ramadan wa man qama laylatul qadr sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace imanan wa hisaba shine to imani da aka ce anan da neman lada da mutun yake yi da aka fadi a cikin wannan hadisi guda uku shine abinda ake ce ma al ikhlas mutun yayi dan Allah ya sa ikhlasi a cikin aikin shi kamar yanda Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin suratul bayyina Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin ba umarce su ba wannan mutanen kadai face sai dan su bauta ma Allah suna masu tsantsantar da bauta ga Allah madaukakin sarki ma'ana suna yi dan Allah to wannan abu na farko kinan da zai taimaka mana wajen mi ribantar watan Ramadan abu na biyu shine mi mutun ya ringa kokarin sanin hukumce-hukumcen azumi da kuma ladubban azumi wannan wanda shine abinda mutane muka yi baya a cikin shi shine zaka yi mutum baya kokari yaje ya karanta yaje wajen malamai ya nemi yaya menene hukumce-hukumcen azumi sannan kuma wasu ladabi ne ake yi in mutum yana azumi wannan babu ruwan mu da shi zaka yi mutum yana azumin shi yanda ya ga dama bal sai wata matsala ta same shi a cikin watan Ramadan yana azumi a bakin shi sai wani abu ya same shi sai fara damun malamai da kira assalamu alaikum malam wallahi ne abu kaza ya same ni ya hukuncin azumi na ya kaza alhali kamata yayye samu ya nemi hukumce-hukumcen azumi in ya yu tun kafin ma azumin ya shigo yaje ya karanta akwai ahkamu siyam in ka dibi littafin malamai zaka ga an kawo as-siyamu ahkamuhu za ka bayanan hukumce-hukumcen shi da wasu fatawoyi da malamai suka yi mutun ya je gaban malami ya karantar da shi ya koyar da shi amma sai kaga muna wasa to abin da ya kamata mu yi kenan domin ya taimaka mana wajen mi wajen ribantar azumi domin duk lokacin da ka san hukumce-hukumcen azumi kana cikin azumi da abin ya same ka ka san menene ake nufi ba sai ka tsaya kana bata lokaci watakila ka kira malam so goma abubuwa sun mishi yawa bai dauka ba watakila ka mishi vocal bai samu ya saurara ba har sai kai kwana uku ko kwana hudu wannan abin da ya same ka tukulla Allah malamin ya hankalta ya maida maka amsar ka kaga a lokacin har azumi uku ya huce ka amma in ka sani tun kafin zaka ga ka san dama menene zaka yi wannan abin ya same ka shin azumin ka yana nan ko azumin ka ya warware ko kuma me zaka yi duk wannan in ka sani tun kafin watan Ramadan ya zo zaka ka yi mi ka yi kokari ka ribantu da wannan to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana a cikin hadisin da Imam Ahmad ya rawaito shi manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam ku sani ho cewa so da yawa me azumi babu abin da yake samu a wajen Allah madaukakin sarki face kawai wahalar yunwa da ishruwa kadai da yayi to kaga da ka bibi ka nemi hukumce-hukumcen azumi da ladubban azumi wata gina da ba za ka sha wahala ba ba za ka je wajen Allah kana tunanin kayi Ramadan sai kuma kaga ashe kawai wahalar yunwa da ishirwa kadai kai. Manzo Allah ya ce da yawa mutane babu abin da suke samu a wajen Allah, kawai sun wuni suna jin yunwa ba su komi ba, sun wuni suna jin ishirwa ba su sha ruwa ba, kadai wahalar azumi su wa azumi su kenan, ba su samu lada ba. Me yasa? Saboda ba su kiyaye wani abu ba, ba su kiyaye kallon haramun ba, ba su kiyaye annamimanci ba, ba su kiyaye giba ba yi da mutane, kawai sun je suna abin da suka gana ba su kiyaye karairayi ba. To kaga wannan, ko da a ce kayi azumin, azuminka bai kare ba, to ladanka zai rage. Duk wanda bai kiyaye idan shi da kunnan shi da bakin shi da hannayen shi da gabobin shi gaba daya da ayyukan haramun a azumi, to wallahi ya sani cewa azumin nan yana shan wahalar ishirwa ne kawai da yunwa, ba komai yake yi ba. Shi yasa sai mun kiyaye. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma so da yawa masu yin qiyamul layl, masu yin sallolin dare a azumi, babu abin da suke samu kawai illa as-sahru. As-sahru shine suke cewa al-yaqzatu wa adamun nawmi fil layl, shine mutun ya tashi da daddare ya hana idan shi kwana, kawai shine abin da ya samu a wajen, ba wani lada da ya samu, ya hana idan shi kwana a banza, kamar abin da suke ce ma antrenaman. Ka san idan ka je kai antrenaman ba komai za a baka ba, ba baka kudi, ba baka komai, kai dai ka je ka motsa jiki ne kawai, iya abin da ka samu jikinka dai ya dan samu dan ka dan samu jin dadi. To duk wanda ya tashi so da yawa, manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam, a cikin waɗanda suke yin sallar qiyamul layl ba abin da suke samu kawai sai rishin kwana. Me yasa? Saboda ba a nisanci wasu abubuwa wanda ba su kamata ba a lokacin da ake me yake da suna da ake wannan sallolin. Kai wani bawan Allah yake bani labari yace akwai wanda wai ana irin wannan musalsalat seri-seri da ake, musamman yanzu zaka samu na Faransa, na Larabci, na Hausa, duk ana yi, duk kullum akwai wanda ake tafkewa. Yace wai ana cikin sallah, da zara an yi sallama ta farko, an tada sallama, an tada sallah raka'a ta uku ko wani abu makamancin haka, shi kawai zai dauko sallar shi ya diba, wai teleshirjeman da yake na seri-seri wai ya cika ya sake teleshirjen wata, ko kuma bai cika ba, ka diba kaga wannan ina zai samu lada? Kaga kenan ba sallah yazo yi ba, wani abin shi daban yazo yi. To shi yasa sai mun kiyaye duk irin wannan abubuwan in muna so mu ribanci watan Ramadan. Sannan kuma sai muna tambayan malamai ko waɗanda suka sani, mi haka yake nufi in azumi, in ina azumi abu kaza ya same ni yaya zan yi? Domin Allah madaukakin sarki yana ambatawa cewa fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, duk wani abin da ya shige muku cikin kanku buku sani ba, kuke da shubuha akan shi, kun rasa ya ne ne wannan abin, sai Allah ya ce ku tambayi ma'abota ilimi akan wannan abin su muku bayani sai ku yi. Anan kaga Allah madaukakin sarki bai ce malamai ba, domin za a iya zawwa wani abu ne na likitanci zai faru, ba malami zaka je ka tambaya ba. Yanzu in kana ciwon kai ko wani abu makamancin haka, ko diabetes ta kama ka, zuwa zaka yi ka ce malami zan yi? A'a, wajen likita zaka tafi, domin shi likita shine yayi wannan ilimin. To duk wani abin da ya shayi hukumce-hukumcen azumi kuma ba a wajen likita zaka same shi ba, ba a wajen dan balo zaka same shi ba, zaka je ka tarda malami ne kai ne ka tambaye shi me zan yi idan abu kaza ya same ni, sai ya maka bayani. Shi yasa Al-Qur'ani ya zo da adalci a kowane bangare. Shi yasa aka samu wani bawan Allah da yake so ya kashi buha ga musulunci, wai sai ya samu wani malami ya ce mishi idan karya mace ta aihu yaya ne ne idan ta samu juna biyu, afwan, ya ce ya ne ne ake a gane ta samu ciki, ya ake a gane ta samu ciki? Sai wannan malamin sai ya kama hannun shi sai ya tafi ya samu wanda yake kiwon karnuka, sai ya tambaye shi ya ce wai idan karya ta samu ciki ya ake a gane? Sai ya ce mishi ai gashi abinda ake ganewa ta samu ciki. Shine sai ya ce mishi ai malam ni kai na tambaya ba shi ba, kun ce addinin musulunci Allah ya ce ma farratna fil kitabi min shay, mun bar komai a cikin alqur'ani ba, Allah ya bayanin komai a cikin alqur'ani, to ai kai nake so ka mun bayani tunda kai karatun qur'anin? Sai ya ce baka ji Allah ya ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, ai a cikin alqur'anin ne Allah ya ce ku je ku tambayi ma'abuta ilimi in ku ba ku sani ba. To ni ban san ya ake a gane ba, amma shi wancan da muka tambaya shi ne wanda ya sani. To kaga alqur'ani ne baka amsa kenan, kai ne baka gane ba. To haka ya kamata mu ringa yi, mu je mu tambayi duk wani abin da ya shige mana, mu je wajen malamai mu tambaye su sai su muna bayani. Amma in muna so mu ribanci da wannan Ramadan. Abu na uku daga cikin abin da zai taimaka mana wajen ribantar Ramadan, ya ku ƴan uwa musulmi, shi ne rishin cin abinci da yawa da shan ruwa da yawa in an zo shan ruwa. Domin akwai wanda in sun zo shan ruwa, yanda ka san su tunaninsu za su iya shan tano guda na ruwa ko na abu makamancin haka. Mutum ya zo ya yi ta cin abinci ya cika cikin shi, sai ya zo sallah kuma sai ya ringa shan wahala, yana dukkan yake nishi, kaga wannan bai kamata ba, abu ne wanda bai dace ba. Yayin da ka zo shan ruwa, abinda ake da bukata shine ka samu abubuwan da suke wanda za su rike maka cikinka ko su rike maka jikinka domin ka samu kai bautar Allah yanda ya kamata. Bayan ka kare sallolinka in yaso ka zo ka ci abincinka yanda ka ga dama. Amma mu sani yayin da muka zo shan ruwa, wallahi mu daina shan abu shan ruwa da yawa ko kuma cin abinci da yawa, za mu samu kasala domin duk lokacin da ciki ya cika akwai matsala. Idan ciki ya cika sosai akwai matsala, domin abu na farko zaka ji kasala a jikinka, abu na biyu kuma in cikin ka ya cika da yawa hatta a likitance sun tabbatar da cewa yana janyo maka cuta a cikin jikinka. To shi yasa ba a so ka cika cikinka da yawa yayin da ka zo shan ruwa, musamman wuni kai baka ci abinci ba. Shi yasa ai zaka ga idan mutum ya jima bai sha ruwa ba, in aka zo bashi ruwa ya sha, ba a bashi ruwa ya konkwada domin zai iya mishi illa. Za a bashi ya dan kurba ya aje domin me yasa ya jima bai sha ruwa ba. To haka in ka zo shan ruwa idan kai azumi, kada ka zo ka ci abinci da yawa ka sa a cikin cikinka, sai ka samu matsala a cikin cikinka. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dan adam bai taba cika wani makami wanda yake mafi sharri a gare shi ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kamar ciki, sharrin shi yana da yawa domin duk lokacin da ka cika cikinka, to ba za ka iya abu na farko a Ramadan, ba za ka iya yin sallah yanda ya kamata ba. Ba za ka taba iya yin sallah domin za ka ga in an yi sallah isha'i ana yin asham, ba za ka taba iya yanda ya kamata ba, za ka ga kana shan wahala. Abu na farko kenan. Abu na biyu kuma za ka ji jikinka ya samu kasala. Kwana za ka ji, shedan sai ya zo ya sabko maka da kwana, ka ji kawai kwana ya kamata ka yi, barci za ka yi. To wannan duk iya daga cikin sharrin da ake nufi kenan. Idan ka zo cin abinci, shi yasa manzo Allah daga cikin fiqhu da ake nunawa ta cin abinci ma, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wai in ma ya dace, in ma ya zama dole sai ka ci abincin, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to karaba sallallahu alaihi wasallam yace karaba cikin ka uku, kashi daya cikin uku, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka ta abinci, kashi daya cikin uku kenan ya zama kashi na biyu kenan. Shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka sha ruwa, ka sa ruwa. Kashi daya na karshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka bar shi saboda lumfashi. Shi yasa zaka ga in ka cike cikin ka da yawa ka ji wani hayyana cewa baya iya tashi, domin har wajen lumfashin ma ya sa abinci ya cike, sai kaga baka iya yin nishi da kyau. To in ka zo kana azumi ka zo shan ruwa, abinda aka fi so shine kai ni ka samu ka ci abinci daidai wanda zai kawar maka da yunwa da ishirwa, sai ka je ka samu domin sallah. Idan aka zo sallah, abinda aka fi so a sallah shine mutum ya samu khushu'i, mene kenan, ya samu kankan da kai a cikin Allah, ya kaskantar da kai, ya ringa tuna Allah a cikin me yake da suna sallah. To duk wanda ya cika cikin shi kuma wallahi zai yi wuya ya samu wannan, domin an tambayi Imam Ahmad aka ce shin wai mutum zai iya samun nutsuwa a cikin sallah alhali ya cika cikin shi amma baya iya nishi da kyau? Sai Imam Ahmad ya ce ba zai taba yiwa ba, ka samu khushu'i baka iya samun nutsuwa a cikin sallah. Domin gani za ka yi liman ya jima, kana wannan limaman suna jimawa ana sallah, da kurin gadi ba ciki, ba mu iya nishi, ba mu iya kaza kaza, alhali kai ka sha ma kanka. To shi yasa sai mun kiyaye irin wannan abubuwan. Shi yasa ya ku ƴan uwa musulmai, duk wanda yake so ya samu nutsuwa a cikin sallah, cikin ibada ma ya yi ibada yanda ya kamata, kuma ya ribantu da watan Ramadan, to lalle in ya zo shan ruwa ya takaita cika ciki ko kuma shan ruwa mai yawa. Shi yasa za ka ga wani bawan Allah ma yake cewa ya kai wane ka takaita wajen cin abinci, kada ka zo kana cin abinci da yawa, domin in kana so ka samu cikakken lada, ka samu cikakken lada, ka samu nutsuwa a cikin ibadarka, to ka takaitar da cin abincinka, kada ka cike cikinka. Abu na hudu da zai taimaka mana ya ku ƴan uwa musulmi shine mutum ya yawaita halartar masallaci, ka lizumci masallaci. Idan ka zo sallar azhur zuwa sallar la'asar zuwa sallar magriba, ya zamanto kana cikin masallaci, amma ha ba abinda muke yi ba, saboda mafi yawancin mutane in sun shiga masallaci kwana suke yi. Zaka ga duk masallacin da ake kunna climatizer a watan azumi, zaka ga mutane can suke zuwa, da an yi sallar azhur sallar treasure, sai mutane su kwanta su yi kwana. A'a, ba haka ne ake so ba. abinda ake so shine ka zauna a cikin masallaci ka yawaita ibada. Me yasa? Domin watan ibada ne. Kada ka je ka ringa kwana, domin in kai kwana baka yi ba komai kenan. Ka zo ka bata lokacin ka ne kenan a banza. Ka zamanto kana luzumtan masallaci. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi soyuwar gidaje a duniya, gidajen da Allah ya fi so, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne masallatai. Duk wani masallaci zaka yi shine wurin da Allah ya fi so a duniya. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma duk wasu ida a cikin duniya inda Allah madaukakin sarki ya fi kyama baya so, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kasuwanni, kasuwa. Me yasa? Domin a kasuwa zaka ga ana abin da aka ga dama, a kasuwa ana cin mutuncin wani, a kasuwa za a yi kaza, a kasuwa za a yi kaza. To amma zaka wani ya fifita kasuwar shi ma akan masallacin. Zaka ga a cikin watan Ramadan ana kiran sallar Juma'a, ana khutba, yana can yana kasuwancin shi, baya iya liƙe shago yazo ko wani abu makamancin haka. Alhali wannan kuskure ne da mutane suke yi musamman ami a watan Ramadan. To shi yasa lazimtan masallaci musamman a watan Ramadan yana daga cikin abin da zai taimaki mutum wajen kiyaye azumin shi. Abu na farko kenan zai taimaka maka wajen kiyaye azuminka. Domin salafus salih magabata na ƙwarai sun kasance idan suna azumi suna zama a masallaci. Me yasa? Saboda abu na farko in ka koma gida ba abinci zaka ci ba, azumi kake. Wataƙila in ka koma gida ma za a dame ka a cikin gida, yara za su ringa damunka ko wani abu makamancin haka. Amma idan ka zauna a masallaci zaka samu nutsuwa wajen yin ibada, wajen yin abin da ya shahi zikiri, ambaton Allah, wajen yin abubuwa dai da dama. Hamma suna cewa mu muna zama a masallaci ne, su salafus salih muna zama a masallaci ne domin muna kiyaye azuminmu. Amma mu zaka ba ruwanmu, mu ba san me ake nufi da kiyaye azumi ba. Zaka mutum yana azumi yana ƙarya, yana azumi yana zage-zage, yana azumi yana abubuwa marasa kan gado sai a hankali. Shi yasa sai mun kiyaye irin wannan. Hamma ya kasance daga cikin magabata akwai wanda ake ce mishi Sa'id ibn Jubair rahimahullah, yake cewa shi idan yayi sallah ake bada labari, in yayi sallar la'asar a masallaci gashi ana tare da mutane a masallacin ma amma baya ma kowa magana, ya shagaltu da karatun alqur'ani, ya shagaltu da ambaton Allah, ya shagaltu da yin ibadu, baya ma kowa magana har sai rana ta fada sai an sha ruwa. Me yasa? Saboda yana so ya ribantu da wannan lokacin, ya ribantu da watan Ramadan din shi. Kuma daga cikin zama luzumtan masallaci abin da yake janyo wa mutane shine abu na gaba, shine mutun yana samun ladan sallah. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya zauna a masallaci yana jiran lokacin wata sallah ta zo. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ana rubuta mishi ladan sallah matukar bai yi zancen banza a cikin wannan masallacin ba. Domin zaka ga a yanzu wasu ba komai suke ba illa su bude portable a yi connecte a shiga WhatsApp, ana zage-zage ko wani abu makamancin haka, ko dai wasu abubuwa makamantan haka, ko annamimanci da dai sauransu. To in dai mutun ya nisanci wannan yana zaune a masallaci, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana ana rubuta mishi lada kamar yana sallah ne. Kai mala'iku ma suna cewa Allah ya gafarta mishi, Allah ya yi mishi rahama, saboda yana jiran wata lokacin wata sallah ta zo. Kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma amma da yana zaunan ba komi ne yake a zaunan mu face yana jiran lokacin sallah. Ba kai rendezvous da wani ba zuwa lokaci kaza za ku haɗu sai ka zo masallaci ka zauna ka ce ai an ce duk wanda ya zauna a masallaci ana rubuta mishi ladan sallah, kai kuma sai ka ce mishi ku haɗu lokaci kaza, sai ka zo masallaci ka zauna sai ka dibi lokacin ya kusa ka tashi ka tai, ba shi ake nufi ba. Manzon Allah ya ce matukar dai sallan nan ta kawo ka masallaci, ita ce kake jira, to za a rubuta maka ladan ka maka na sallah. Daga ciki abu na biyar da zai taimaka mana wajen amfanuwa da watan Ramadan ya ku ƴan uwa musulmi shine yawan karatun alqur'ani, yawan karanta alqur'ani. Zaka muna sakaki da alqur'ani, wasu ma ba su ma dauki alqur'ani wani abu mai muhimmanci ba. Subhanallah, babu wani abu da yake da muhimmanci a duniyan nan kama alqur'ani. Domin alqur'ani maganar Allah ce, kuma alqur'ani shi idan ana karanta shi ma ibada ce ake ma Allah madaukakin sarki. Sabanin duk wani abu, in ka wuni kana sauraron waka, ko ka wuni kana wasu abubuwa makamantan haka, ko ka wuni kana karanta hadisi, sai dai a baka ladan koyarwa. Amma ba za a baka lada a ka karanta hadisi a baka lada ba, a'a, shi alqur'ani shine kana karanta shi lada ake rubuta maka, musamman kuma a watan Ramadan. Shi yasa watan Ramadan watan alqur'ani ne. Zaka ga Allah madaukakin sarki ya ambata a ayoyi da dama. Daga cikin aya ta cikin suratul baqara da Allah madaukakin sarki yake cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an, watan Ramadan shine wanda Allah madaukin sarki ya sakar da alqur'ani a cikin sa to wannan kadai ya isa ashe mutun ya zamanto yana karanta alqur'ani a cikin shi yasa mu yi kokari mu kwaikwayi magabata ya suke yi Uthman bin Affan Allah madaukin sarki ya kara yadda da shi ya yi kasance in azumi ya shigo lokacin da ya samu khalifanci yana shugaban kasa a lokacin aka ce kullum sai ya sabki alqur'ani a kullum kuma tare da cewa abubuwa na shugabanci yana yin su ba wai kawai yana zama kadai din baya wani aiki a'a yana shagaltuwa da abubuwan shugabanci amma a kullum sai ya sabki alqur'ani kai ya kasance daga cikin sahabbai akwai wanda su kuma duk kwana uku sai sun sabki alqur'ani kamar yanda aka samu me yake da suna Qatada yake yi yana sabki alqur'ani duk kwana uku mu ya muke yi yaya halin mu zai kasance in Ramadan ya shigo shi yasa ya koyan uwa mu yi makan mu qiyamul layl alqur'ani ana so a yawaita karanta shi a cikin watan Ramadan ba ka je ka samu siri ka ringa kallo ba kamar yanda mafi yawancin matasa muke yi zaka ga in azumi ya shigo za a je da daddare ayi ta kallon siri ko ayi ta kallon film ayi ta bata lokaci wai me yasa saboda deja baya shin kwana sai in yayi sallah asuban wani in ya maza mu sallah asuba sai ya je ya kwanta yayi ta sharara kwana sai canzar canzar ya tashi wai shi gani yake wai yayi dubara wai ai bai ji yunwa azumi ba bai ji wahala azumi ba bai yi kaza kaza ba ya wuni yana kwana wannan bata lokacinka ne kake yi domin watan Ramadan wata ne mai matukar muhimmanci baka san watan Ramadan na gaba na shekara ta gaba zai same ka ko ba zai same ka ba nawa daga cikin wanda muka yi Ramadan da su waccan shekarar nawa ne suka koma ga Allah madaukakin sarki ba wai dan mun yi su dubara bane ba a'a Allah madaukakin sarki ya kaddara lokacin su yayi to kai duk wanda Allah ya kai shi wannan wata na Ramadan wallahi ya shigaltar da lokacin shi game da karanta alqur'ani game da ambaton Allah alqur'ani ba wai sai ka iya dukan shi ba in suratul fatiha kadai ka iya ko kika iya ki ta maimaita suratul fatiha duka alqur'ani ne kai ta karantawa ba wai sai ka iya duka ba kace to ni ban iya duka ba ai sura daga alam tara kaifa zuwa nasi kadai na iya kai ta maimaita su suma alqur'ani ne duka alqur'ani ne kai ko aya ɗaya ka iya kai ta maimaitawa kai ta maimaitawa lada zaka samu amma sai kamar mutane muna shagaltuwa game da abin da ya shafi seri seri ba ruwanmu da karanta alqur'ani wannan ba daidai bane mu kiyaye ya koyan uwa daga cikin abin da zai taimaka mana wajen amfanuwa da Ramadan kinmu shine watan Ramadan mutun ya ringa addu'a akan cewa Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika ya Allah ka taimaka mini wajen ambatanka daga cikin ambatan Allah akwai karatun alqur'ani wa shukrika ya Allah ka taimake ni wajen in gode maka in ringa gode maka akan ni'imomin da kai wa husni ibadatika ya Allah ka taimaka mini wajen kyautata ibada a gare ka kada in je in ringa yin qiyamul layl ko salloli na ba daidai ba ko sadaka ko wani abu makamancin haka wannan iya daga cikin abin da zai taimaka mana wajen mu zamanto mun ribantu da Ramadan daga cikin abin da zai taimaka mana wajen ganin mun ribantu da Ramadan ko mutun ya ringa roƙon Allah ya karba mishi wannan aikin da yake yi domin ba yin aikin ba karba ba kai aikin ba Allah ya karba domin zaka iya yin aikin kuma Allah ya ki karba domin na harko baka yi dan Allah ba na biyu baka kiyaye ya ne zaka kai wannan aikin ba baka yi kuma yanda manzo Allah ya koya ba sallallahu alaihi wasallam to ya za ya Allah ya karba maka ka ringa roƙon Allah ya karba maka amma mu zaka babu ruwan mu dai kawai muna yi shi yasa kuma abu na ƙarshe na gaba da zai taimaka mana wajen abin da ya shafi ganin mun ribantu da Ramadan shine ya koyan uwa musulmi sai muna yin hakuri game da ibada domin zaka mafi yawancin mutane musamman matasa da ya kamata mu dage wajen yin ibada wajen saboda Allah madaukakin sarki ya kaddara cewa muna matakin da muke da karfi a jikinmu mu ringa yin salloli masu tsaho amma sai ka matasa sai su kewaye da an sha ruwa sallar isha'i wancan masallacin an san ana jimawa ana sallah kadiba ka qiyamul layl aka kira shi ba a ce salatul layl ba aka ce qiyamul layl wannan ishara ce hikaya ce da take nuna tsayuwa ake so a yi ta da kyau tsayuwa ake so ta yi tsawo amma wai mutane sai kaga ha ai wancan masallacin ana tsawaitawa dama haka aka kira ta qiyam tsayuwar dare aka ce ka tsaya kai karatu mai kyau mai tsawo sannan kai ruku'i amma sai kaga matasa ana kewayewa a kai masallacin da alamtar kaifa zuwa nace ake karantawa alamtar kaifa fara rubuka shaf shaf an kare minti 10 sha 15 ah ka tsaya kai ibadar Allah yau idan aka ce mutun ya je neman kuɗi aka ce can yana da diploma kaza diploma yana da master misali aka ce wancan aikin in ka je aka dauke ka da wannan diploma din jika 100 za a baka a wata wancan aikin in ka je aka dauke ka jika 500 za a baka billahi allazi la ilaha illa huwa duk can za a kai wajen inda ake bada jika 500 amma sai ibada yi ma Allah bauta wai shi zaka mutane wai dubara suke wai a'a ba za su je inda ake yi da kyau ba wai za su je inda za su ji sauki wai ai shafshaf a kare saboda a je a ci gaba da kallon siri a kai kallon balo ai wane ne wallahi tallahi mu kiyaye domin bata lokacin mu ne mu kiyaye irin wannan shi yasa mu kiyaye irin wannan abubuwan sannan abu na gaba bayan wannan sai mun yi hakuri akan yi ma Allah da'a sannan kuma sai mun yi hakuri akan saba ma Allah ta bangaren barin shi domin a yau halin da muke ciki kana iya saba ma Allah a kowane hali ka samu kanka malami yana ciki limami yana ciki mamu suna ciki kowa yana ciki domin a yau mafi yawancin mutane suna da irin wannan salula kuma musamman in akwai connection a ciki ka shiga uku zaka ga dole kana yin WhatsApp dole kana yin Facebook dole kana yin wasu TikTok da wasu abubuwa makamancin haka to matukar baka kiyaye ba zaka ga sai ka fada cikin saban Allah domin za ka maka wani abu wanda bai kamata ka gani ba musamman in baka kiyaye ba to shi yasa wannan abubuwan duk sai mun yi hakuri mun kiyaye su kadai ma abin da ya dace a salu dama sai in ka sa mata connection ne abinda ma yafi dacewa ka riba kanka da wannan connection a cikin azumi kayi hakuri in kuma ya kana sauraron wasu karatu tuka ne wasu azumi abu ne mai kyau kai ka takaitu ka zamanto ka kiyaye wa'incan abubuwan da kana yin abin da ya kamata amma ba ka je kana bata lokacin ka ba shi yasa ya koyan uwa mu zamanto muna hakuri game da saba ma Allah wai koda kwaran mu tana so ha domin zaka ga ranka shine zai ringa kokarin tilasta ka sai kai abin saban Allah to dama haka ake so sai kai kokari ka kare ranka ka kare ka hana ranka abin da yake so shine dama ibadar shine dama ibada yi ma Allah bauta domin Allah madaukin sarki shine jaraba da ya mana dama an sa maka sha'awa abinda zuciya take so an sa maka abinda zuciya take ki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana yace ita aljanna an kewaye ta ne da abubuwan da zuciya bata so kai ne zaka yi kokari ka dage zuciyarka bata so amma sai kai wannan abin saboda ka samu aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ita kuma wuta an kewaye ta da abinda zuciya take so zuciya tana son abin kai kuma kana tsoron ka shiga wuta kana tsoron Allah sai ka kare ka dage ka kai wannan abin me yasa domin ka shiga aljanna Allah madaukin sarki ya kare ka daga shiga wuta domin haka Allah madaukin sarki ya ambata a cikin suratul najat a karshe Allah madaukin sarki yake cewa duk wanda ya hana ranshi wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa duk wanda ya ji tsoron haduwa gaban ubangijin shi kuma ya hana zuciyar shi daga abin da take so sai Allah ya ce fa innal jannata hiya al-ma'wa aljanna ce makoman wannan mutumin to shi yasa muke mu ringa yin wannan abubuwan Allah madaukin sarki ya kai mu Ramadan ya samu ya bamu ikon azumta wannan wata na Ramadan ya bamu ikon yin abin da ya dace a cikin watan Ramadan Allah madaukin sarki ya gwada mana Ramadan masu zuwa masu kyau kuma ya bamu ikon yin abin da ya dace a cikin wannan Ramadan Allah madaukin sarki ya taimake mu wajen yin ambatonsa wajen gode masa da kuma wajen abin da ya shayi kyauta ta ubadun mu Allah madaukakin sarki ya kai mu wannan ramata na Ramadan Allahumma ballighna Ramadan بالإيمان اللهم بلغنا رمضان بالإيمان اللهم أعنا على قيامه وصيامه اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أعمالنا اللهم ألف بين قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.